Gwamnatin jihar Plateau ta umarci jami'an tsaro da su bankado 'yan bindigar da suka kashe mutane a wayewan garin yau Juma'a a ƙauyen Ta'agbe da ke ƙaramar hukumar Basa don hukunta su. A wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham, gwamnan ya ce harin lamari ne na ɓata gari da ke sanya baƙin ciki da fargaba a zukatan al'ummar yankin da kuma ganin sun sake mai da hannun agogo baya a zaman lafiyan da aka samu a jihar. A wayewar garin yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba suka kai hari a ƙauyen Ta'agbe da ke kan iyakar jihar Plateau da Kaduna, suka kashe mutane suka kuma ƙone gidaje da kayan abinci. Mai magana da yawun ƙungiyar raya al'ummar Irigwe Davidson Malison ya ce sun binne gawarwaki guda 10.
Mutanen nan sun shiga wani ƙauyen da ana kira Ta'agbe a Biango district, misali karfe 1 na safe suka fara kokone gidaje, suka kashe mutane, sun kone gidaje sun yawa ba kirge. Yanzu haka ina magana da ke na wurin ma muna kan kirgawa, mutanen da aka kashe yanzu da muka bi ne mutane 10 ne, har ma da yara a ciki. Abincin da aka cire daga gonaki suka hada gaba gida sun kokone. Wato mutanen da sun yi wannan al'amarin mutanen da sun shi ne Fulani. Kamin nan ranar Talata suka ma wayansu yaranmu kuma ambush a wani ƙauyen da ana kiran shi Anta. A wannan wurin sun kashe mutane biyu da kingan a wannan sati ya zama mutane 12 suka kashe mana.
To amma yanzu haka akwai jami'an tsaro a wurin?
Yanzu da yana magana jami'an tsaro suna nan, muna son justice, muna mutanen Irigo suna son justice.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Kautal Hore a jihar Plateau Umar Dakare da ke zama a ƙaramar hukumar ta Basa ya ce ba Fulani ne suka aikata kisan ba.
Mun ma mun ji labari wannan harin da aka kai, amma dama su Irigo duk lokacin da aka kai masu hari ne suke Fulani ne. To abinda nake son duniya ta gane cewa wannan yankin Irigo gaba ɗaya ba Fulani, wannan yankin daji ne. To ya kamata da ni shawara na su bar Fulani da suka fita wannan anguwan da inda suke a sabar. Idan Fulani su koma, idan wani ya kawo a taka ga Fulani za su hada da Irigo su kama. Kullum abinda muke yi kullum akan cewa a zauna lafiya.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong dai ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha da hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau da su tantance aukuwar lamarin da zummar ba da tallafi wa waɗanda suka shiga wannan iftila'i. Gwamnan ya kuma buƙaci al'umma da su ba jami'an tsaro goyon baya ta hanyar ba da bayanai da zai kai ga gano waɗanda suka yi aika-aikan. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai jami'an tsaro a jihar Plateau ba su ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.